Wato, Malam Ibrahim, lokacin da kowa yake tunanin babu sauran wani abin da shugaba Trump zai yi ba mutane mamaki. To sai wani abun kuma da yake daure mutane kai, duk da kana ganin cewa ai yanzu babu abin da zai iya yi ya baka mamaki, kuma sai abin da zai baka mamaki. Abin da ya faru ne a wannan wa babu wanda ya dauka cewa akwai ranar da ainihin shugaba Trump zai kwance mashi Steve Bannon zani a bainar jama'a irin haka. Takaddama ce kuma ta siyasa, wani littafi ne ake jin labarin cewa ya kusa hitowa, inda ake ce ganin shi Steve Bannon din ya dan soki wasu al'amuran shi shugaba Trump. Shikenan kawai ya fitar da wannan sanarwa cewa ai lokacin ma da ya kore shi ya girgiza sosai, shi Steve Bannon din da aka kore shi daga aiki daga White House ya girgiza sosai, kuma har ma kamar wani dan taba hankali ma ya same shi. Wato dan ai kokarin wato ruguza maganganun da za su fito ma daga cikin littafin, inda littafin an rubuta shi ne bayan shi Steve Bannon din ya bar White House.
To amma wasu za su ce zargin da Steve Bannon yayi zargi ne mai karfin gaske, musamman idan ka tuhumi shugaban kasa koko na kusa da shugaban kasa game da cin amanar kasa kan abin da watakila ba a gama warewa ba. Baka ganin watakila Trump ya kuhula ne saboda wannan zargin?
Ai shi yasa abin da yafi bashi haushi kenan. Ai yanda aka san cewa shi ainihin Steve Bannon suna tare da Trump din, tare shi yake bashi shawara, tare ake ainihin kulla duk wata manufa wato ta siyasa da sauransu tun dai a lokacin campaign har suka zo a White House. To abin ya girgiza su sosai, shi yasa suka fito da wannan kunda zai ainihin ruguza duk wani magana da shi Steve Bannon zai fito da shi a bainar jama'a, a ce to wani haushin koraci da aka yi mashi yasa ya fito yana wannan jawaban. Duk da shi shugaba Trump din duk lokacin da aka ce shi Steve Bannon ya bar White House, Trump din ya fito ya yabe shi, ya ce ai mutumin kirki ne, ya iya aikin shi, dan dai ba yanda zai yi lokacin kawai shi yasa kawai ya bar shi ya tafi, saboda an alakanta shi da wa'annan wanda ake cewa white supremacists, wanda kuma kowa ya san dai ainihin jaridar da shi Steve Bannon yake jagoranta, sai mu farare mu kadai ke da kasa, mu zami abinda muka ga dama da sauransu.
Wato masu tsananin nuna bambancin launin fata kenan?
Gaskiya ne abinda aka fa alakanta su da shi wani ne da yake da jinsu.
To Malam Hassan, wasu za su ce Trump na fafatawa a fagagen daga da yawa, shin zai iya kai ga nasara kuwa idan yana fafata da mutane da dama da wasu ke ganin ma suna kusa da shi?
To wannan dai za a iya cewa su waɗanda suke bibiye da shi din zai iya zama abin darasu wurin su. Wato idan mutum zai kusan zai zama yana da kusanci irin na Steve Bannon da kuma aqida ta kare manufofin Trump, duk yanda kai baka isa ka zage shi ba, sannan kuma a ce Trump yau ya fito ya kwance mishi zani a kasuwa, to gaskiya za ka yi tunanin cewa sauran makarraban shi dake kusa da shi za su fara dan taka tsantsan. Wanda kuma aka fara samun haka, to duk wasu ainihin nasarori da ya iya samu da wanda kuma zai ake tunanin zai samu nan gaba za su iya shiga cikin wata 'yar tangarda. Mutane su cewa to in dai wanda yake kusa da shi shugaba Trump kamar shi Bannon, na cewa shi dan Donald Trump ya haɗu da shi wa'ancan Russia kan magana yanda za a yi a zakulo wani datti wato kan ita Hillary Clinton, wato treason da amanar ƙasa ne. Saboda haka zai ƙara ma wannan binciken ta goma shi, kuma mutane suna ganin cewa lallai wannan binciken ko bai kai ga shi shugaba Trump din ba, ko wasu makarraban shi wa'anda kamar yadda aka fara gani a Paul Manafort, wanda shi already ma an riga an kai shi kotu ma har an yi charging da shi.
Wannan zai shafi kamar kimar Amurka idan duniya ko kuma dai ya?
To already dai tunda wannan gwamnatin ta zo, kima da za a ce ai ta dan samu matsala a idajen kasashe da yawa na duniya. Wato ban san dai ko zai shafi kasar ba baki daya, amma dai ita dai gwamnatin da take kai yanzu haka za a iya cewa mutuncin ta a kasashen duniya ba kamar gwamnatoci da suka wuce ba gaskiya ba, kamar yanzu ka ga abin da aka yi akan Palestine din nan a majalisar dinkin duniya ma yanzu aka je aka ce a yi zabe a ga suwa za su goya ma Amurka baya, suwa ba za su goya ba, kuma da ƙarshe dai wanda suka ki goya ma Amurka baya kan ainihin manufarsu ta Israel da Jerusalem, kaga su suka fi rinjaye. To kaga can a nan dai an fara samun matsala.